Bristol City da kwallo biyu da tsaya. Bristol City ta fara taɓa lilan ƙungiyar kwallon ƙafa da Manchester City a cikin mintuna na 44 da fara wasan kafin tafiya hutun rabin lokaci. Bayan dawowa hutun rabin lokaci a cikin mintuna na 55, Kevin De Bruyne na ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester City ya samu nasarar jefa kwallon da ta ba su daman 1-1. Ana dab da tashi a cikin minti 90. Sergio Aguero na Manchester City din ya jefa kwallon da ta ba Manchester City nasarar kaiwa ga wasan ƙarshe. Inda a yanzu haka ƙungiyar ta Manchester City take jiran tsakanin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Chelsea da Arsenal wanda za su kara a wasan na yau na kusa da na ƙarshe da su ba ta wasanni da misalin ƙarfe 9 na dare a gogon Najeriya da Nijar kamar da kasar Chad. Idan muka lega kasar Spain kuwa bangaren Copa del Rey na shekara 2017 zuwa 2018 a ɗan zagaye na 16 karo na biyu a jiya ƙungiyar kwallon ƙafa ta Atlantico Madrid ta samu nasara a kan Escocia da kwallo 3-0. Sai ƙungiyar kwallon ƙafa ta Valencia ta lallata ƙungiyar kwallon ƙafa ta Las Palmas da kwallo 4-0. A yau kuma za a kara tsakanin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Alaves da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Formentera da misalin ƙarfe 7:30 na yammaci a gogon Najeriya. Villarreal suna tare da ƙungiyar kwallon ƙafa ta da misalin ƙarfe 9:30 ko na dare a gogon Najeriya. Real Madrid ne za su karɓi wakilcin Numancia a ƙasar Faransa kawai inda ake fafata a Coupe de Ligue inda ake wasan kusa da na ƙarshe. Jiya ƙungiyar kwallon ƙafa ta Monaco ta lallata Nancy da kwallo 2-1 a gidan Nancy. A yau kuma za a kara tsakanin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Rennes da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Toulouse da misalin ƙarfe 7 saura kwata na dare a gogon Najeriya. Emens kuwa za su fafata da ƙungiyar kwallon ƙafa ta PSG da misalin ƙarfe 9:30. Sai a hanga SCO su fafata da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester City shi ma da misalin ƙarfe 9 na dare a gogon Najeriya da Nijar kamar da kasar Chad. A sauran labarin kuwa mai horar da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Arsenal Arsene Wenger ya ce ƙungiyar za ta kunta ɗan wasan ta ɗan ƙasar Najeriya Alex Iwobi in har ta yi bincike ta tabbatar da ɗan wasan ya je wajen kolewa night party a turance ana sauran awa 36 su fafata wasan su da ƙungiyar kwallon ƙafa Nottingham Forest a gasar cin kofin ƙalubale da zai kafa na ƙasar England inda Nottingham Forest ta doke Arsenal da kwallaye 4-2 kuma ɗan wasan ya buga wasannin har ya tashi. A ranar Asabar ne dai aka gani faifayin bidiyon da take shi a ta shafin sada zumunci inda Iwobi yake tashi rawa a wajen fati. Wenger ya ce Arsenal ba za ta lamunci irin wannan ɗabi'a ba, ana sauran awanni 48 ɗan wasa ya tafi gidan rawa. Ko da suke Wenger ya ce ƙungiyar ta Arsenal ba ta tuhumar ɗan wasan wajen shan barasa a wannan ranar, don haka za ta duba domin tabbatar da faruwar abun domin ɗaukar mataki na horo ga ɗan wasan. Iya abin da ya faru ka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.